tana zauwa mutun sauki sai ni hatara ni ne mai zaman rayuwa in noshe ka wani ya dace wani bai dace ba dauke ta a kasuwa wani ya jiri ba wanda bai samu ba dauke ta a yaki wani ya tafi wanda bai dawo ba wani na ci dariya wani ko na kuka nazari ka danga kulawa ajiri ba malam kafin tsofa yayi zamba wuciyar ka rayuwar ka kai gidawa yarin ta in tauce ba ta dawo abunka sawo ta kudade ko kusalauta kai kyawun hali malam mazanuna nagarta arziki kai kyauta bin mulki kar kai cuta ya ma ce aka ba ka wata ranaina ga wanin ka ibada kai natsawa kai bautar Allah lafiyar ka ingantawa duniya da kiyama arzikin ka kai ne muwa ranar da babu lafiya sai ne ai jaje bunka siyafi kutanci mimi biyayya a gare su ba za ni dace yan samari buri zance ku aminci bayan Allah da ma'aiki iyaye ne a gaban ka tarbiyar kikin ɗaurani kin fifita ni kullum gona kika nuni in na yi kuka babar cikin goya ni sata a cikin aljanna Allahu da manzon ka